bestariwamusic.com.ng. Isamadi
Mega Man.
So yeah, na bagi amata. Kitema kaki amsawa. Kaunani na bagi ergata. Kitema kaki amsawa. Deni dai gaskiya kina burgeni. Inkin sako kallabi kina tafiya hankali. Gaskiya kina burgeni, in kin sako kallabi kina tafiya hankali. To ki tausaya da halaga ni, soyayya nake nema ko me kin ce zan yi. To ki taimaka dan halaga ni, soyayya nake nema ko me kin ce zan yi.
bestariwamusic.com.ng.
Banda ma ce na yi suna ba, kuma a cewa kena ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki ne. Banda ma ce na yi suna ba, kuma a cewa kena ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki ne. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, kin sako kallabi kina tafiya hankali. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, kin sako kallabi kina tafiya hankali. To ki tausaya da halaga ni, soyayya nake nema ko me kin ce zan yi. To ki taimaka dan halaga ni, soyayya nake nema ko me kin
bestariwamusic.com.ng.
It's that mega producer on the beat, Mega Man.